بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة البركة نعمنا بركة دوانا لوكتشي بركة مدى هدوى وانا مسلاتي دعيكي كرادة سنة مسجدو Badr dake nan unguwar Kubwa a yankin babban birnin tarayya na Abuja a wannan dare wanda yanzu mun shiga daren Alhamis wanda shine daren 21 ga watan Rabiul Akhir shekarar Hijira ta 1446 daidai da lissafin 23 ga watan Oktoba 2024 kamar yadda malami mai gabatarwa ya ambata mu baki ne daga Zaria daga makarantar Mal Albani Zaria Allah ya gafarta mishi mu dalibai ne cikin daliban sa kuma mun zo ziyara ta zumunci da ƴan uwantaka ga ƴan uwan mu a wannan yanki musamman mutanen yankin Buhari wanda su suka karɓi bakuncin mu Allah ya saka musu alkhairi ina so zan yi mana takaitacciyar tunatarwa game da matashiyar da aka ambata game da rukunnan kyawawan ɗabi'u ina so zan gina wannan tattaunawa ne ƙarƙashin wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kamar yadda al-imamu Abu Isa at-Tirmidhi ya ruwaito shi a cikin jami'in dinsa a cikin jami'in Tirmidhi cewa Abu Huraira ya bada labari cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce masa ma akthara ma yudkhilun nasal jannata aka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene mafi girman abin da zai shigar da mutane aljanna da aka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya sai ba da amsa da cewa taqwallahi wa husnul khuluq yace taqwallah abinda zai shigar da mutane aljanna mafi girma shine jin tsoron Allah wa husnul khuluq da kuma kyakkyawar ɗabi'a wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi kuma hadisi ne kyakkyawa mai inganci zamu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci abubuwa guda biyu yace su ne mafi girman abinda zai kai mutane aljanna na farkon su shine kyakkyawar ɗabi'a wato tsoron Allah na biyu kuma shine kyakkyawar ɗabi'a al-imamu ibnu al-qayyim rahmatullahi alayhi da yazo yana magana a cikin littafin shi mai suna al-fawaid game da wannan hadisi sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada tsakanin abubuwa guda biyu tsoron Allah da kuma kyakkyawar ɗabi'a yace saboda mene saboda tsoron Allah shine abin da zai daidaita tsakanin bawa da ubangijinsa yace li anna taqwa huwa allazi yuslihu bainal abdi wa rabbi yace saboda tsoron Allah shine yake daidaita abin da ke tsakanin bawa da ubangijinsa wa husnul khulq yace shi kuma kyakkyawan ɗabi'a yuslihu ma bainal abdi wa khalqillahi kyakkyawan ɗabi'a ita kuma ita ke gyara alaka tsakankanin ɗan adam da sauran halittun Allah wanda kuma abinda Allah yake so da ɗan adam shine ya bautata wa Allah sannan kuma ya kyautata ma bayin Allah ɓangaren bautata wa Allah shine taqwallah ɓangaren kyautata wa bayin Allah shine kyakkyawar ɗabi'ar da ake nema tare da shi saboda haka na farkon taqwallah Jibril kai yake cewa fa taqwallahi tujibu lahu mahabbatallahi idan mutum yana jin tsoron Allah to wannan zai saman masa da kaunar Allah Allah zai kaunace shi sannan wasulul khalqi khuluqi kyakkyawar dabi'a kuma yad'u ila mahabbatihi bainal khalqi wannan kuma zai ja mishi kyakkyawar mu'amala da kyakkyawar matsayi a tsakankanin bayin Allah to mun kalli wannan maganar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ambaci abinda zai kai mutane da yawa aljanna ya kawo waɗannan ka'idojin dillaya da kyau mu tsaya mu kalli muhimmancin waɗannan abubuwa kamar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata a cikin wannan hadisi kuma a cikin hadisai da yawa ya ta yi maganganu masu kama da wannan alal misali har ila yau al-Imam at-Tirmidhi ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa a cikin hadisin Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum ilayya majlisan fil jannati ahasinhum akhlaqan Nabi sallallahu alaihi wasallama yace lallai daga cikin ku ku musulmi wadanda na fi son su a zuciyata kuma wadanda ranar alkiyama za su zama sun fi kusa da ni a aljanna Nabi sallallahu alaihi wasallama yace su ne ahasinukum akhlaqan wadanda suka fi ken dabi'a mutanen za su zauna kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kusanci na sosai a alkiyama da kuma a tun anan duniya Nabi sallallahu alaihi wasallama yana kaunar su a cikin zuciyarsa babu kaman mutane masu kyawawan dabi'u kun ga wannan yana muhimmancin a ce dabi'ar ka ne kyau ce za ta samu maka da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ta samu maka da gida mafi kusanci da shi aljanna haka a cikin wani hadisi ha ila yau wanda shi ma al-imamu al-bazzar ne ruwaito shi a cikin musnadinsa haka nan ash-shaykh al-albani ya inganta shi a cikin sayyid targhib wa tarhib manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa daga abu huraira innakum lan tas'un nasa bi amwalikum Nabi sallallahu alaihi wasallam yace lallai ku ba za ku iya wadatar da mutane da kyaututukan da kuke musu na dukiya ba ba za ku iya ba ba za ku iya ba mutane duka dukiyoyin ku ba kuma ko kun ba su ba za ku iya yalwatar da su yadda suke so ba sai annabi yace walakin yas'uhum minkum basṭul wajhi wa husnul khuluqi yace amma abinda za ku yi musu su ji dadin rayuwa da ku shine basṭul wajhi sakin fuska wa husnul khuluqi da kyakkyawar dabi'a duk waɗannan abubuwan suna nuna mana wato muhimmancin dabi'a ta gari ga musulmi har ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin addu'o'insa da yake akwai addu'ar da yake yi cikin addu'o'in bude sallah wato du'a'ul istiftah yakan fada kamar da al-Imam an-Nasa'i ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce idan ya yi kabbara kafin ya fara karatun Fatiha yakan yi shiru yana yin addu'ar da ake ce ma du'a'u al-istiftah addu'ar bude sallah waɗannan addu'o'i suna nan kala-kala mabambantan sigogi da aka ruwaito zaka iya ganin su mabambanta ko da nan cikin littafin Sifatus Sala na Ash-Shaykh al-Albani ko cikin littafin Al-Adhkar an-Nawawiyya na Al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi wa ala al-Albani to daga cikin nau'in addu'o'in da aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ruwaito yana fada a bude sallar sa yakan ce in yayi kabbara sai ya ce inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin allahumma ihdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wa qini sayyi'al a'mali wal akhlaqi la yaqi sayyi'aha illa anta Nabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wannan addu'a yakan fara da fadan Allah madaukakin sarki inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin lallai da sallata da yankana da rayuwata da mutuwata duka na Allah ne ubangiji madaukakin sarki la sharika la babu abokin tarayya a gare shi da dai wa ana minal muslimin kuma ni dai ne cikin musulmai sai ya ce allahumma ya ubangiji ihdini li ahsanil a'mal ina roƙonka ka shiryatar da ni zuwa ga ayyuka mafiya alkhair wa ahsanil akhlaq, kuma ina roƙonka ka shiryatar da ni zuwa ga ɗabi'a mafi kyau. Innahu la yahdi ilaiha illa anta, yace lalle babu wanda yake ba mutum kyakkyawan aiki ko ba mutum kyakkyawan ɗabi'a sai kai. Idan mutum ya ga yana yin kyakkyawan aiki nagari, to tawfiki ne daga Allah, ba dabarar shi bace. Haka ne idan mutum ya ga Allah ya bashi halayya nagari, wannan ma tawfiki ne daga Allah, ba iyawarsa bace. Saboda haka ma'aiki ya zama yana yin addu'a, yana neman Allah ya datar da shi da halaye nagari da kuma ayyuka nagari. Sannan sai yake cewa waqini, kuma Allah ka tsare ni, li aswa'i ko an sayi al-akhlaq, ka tsiratar da ni, waqini sayi al-amali wal akhlaq, ka tsiratar da ni daga munanan ɗabi'u da munanan ayyuka. Yace la yaqisa ya'aha illa anta, babu mai tare mutum daga aikata munanan ayyuka da munanan ɗabi'u sai kai Ubangiji madaukakin sarki. Wannan cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a wannan riwaya da Jabir dan Abdullah ya ruwaito, kamar da ke cikin Sunan al-Kubra da al-Mujtaba ta Imam an-Nasa'i. A wata riwaya kuma har ila yau da Tirmidhi ya ruwaito daga Ziyad ibn Ilaqa, daga babansa, daga baffansa, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i, ya Allah ina neman ka tsare ni daga munanan ɗabi'u da munanan ayyuka da munanan tunani. Suna nan dai da yawa a irin waɗannan. Haka nan riwayar al-Imam Ahmad daga Ibn Mas'udin, faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khulqi, ya Allah na gode maka, kayi mini kyakkyawar halitta, kuma ina roƙonka ka bani kyakkyawar ɗabi'a. Wannan ma duka suna cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka idan muka kalla sai mu ga cewa su ɗabi'u, kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito a cikin al-Adabul Mufrad daga Ibn Mas'udin, yake cewa Ibn Mas'udin yana cewa innallaha, lalle shi Ubangiji, qasama akhlaqakum kama qasama arzaqakum bainakum, Allah ya raba ɗabi'unku kamar yadda ya raba arzikinku, kamar yadda Allah ya yi wasu talakawa, wasu masu arziki, wasu matsakaita, to haka ya yi wasu masu kyawawan ɗabi'u, wasu masu munanan ɗabi'u, wasu matsakaita. A cikin hadithin al-Imamu at-Tirmidhi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da Allah ya zo halitta annabi Adam alaihi salam, da Allah ya ba mu labarin an halicce shi daga ƙasa ɗin nan, Allah madaukakin sarki ya umarci mala'iku sun ɗebo kowace nau'in ƙasa. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, da ja, da fara, da baka, da mai tauri, da mai laushi, da mai wari, da mai kyan gani, da mai munin gani, duk sai da aka haɗa nau'in ƙasa iri daban-daban, kamar ka ce da marmara, da yashi, da jar ƙasa, da ƙasar fulasta, duk ƙasar da ka sani, sai da aka haɗa iri daban-daban aka cura ta waje guda, sannan sai aka ɗebi abin da aka halicci Annabi Adam daga wannan ƙasa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, saboda haka ku ƴaƴan Annabi Adam kuka bambanta, faminkumul abyadu wal aswadu wa baina zalik, a kalar jikinku sai wani ya zama fari, wani ya zama baki, wani ya zama ruwan tarwada, waminkumus sahlu was sa'abu wa baina zalik, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma sai ya zama a cikinku akwai mai sauƙin hali, wani kuma mai wahalar sha'ani, ko kuma wanda yake tsaka-tsaki. Haka zaka ga mutane iri daban-daban, duka suna biyo ɗabi'ar asalin maddar da Allah ya halicci ubanmu Annabi Adam alaihi salam daga ita ne. To idan muka kalli waɗannan abubuwa sai mu gane kenan, kamar yadda Ibn Mas'udin ya ambata a wancan asari nashi da ke cikin littafin Al-Adabul Mufrad na Al-Imam Al-Bukhari, cewa Allah ya raba arziki kamar ya raba ɗabi'u kamar yadda ya raba arziki. Saboda haka zaka ga mutane da ɗabi'u iri daban-daban, kamar yadda zaka ga mutane da halin wadata ko rashin ta iri daban-daban. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake addu'a yake neman tsari daga talauci, haka kuma yake addu'a yake neman tsari daga munanan halaye. Ina fata muna ganewa jama'a. To da malamai suka zo suka kalli waɗannan abubuwa, sai suka lalubo wasu hadisai dan ganin muhimmancin wannan qadiya ta dabi'a da hali na kirki da kuma nauyin sa akan ma'auni kamar yadda yake cikin hadisin Abu Dawud daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Darda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min shay'in athqalan fil mizan min al akhlaq al hasana ko min husn al khuluq babu abin da yake nauyi a ma'auni ranar alkiyama kamar nauyin wato a kyawawan dabi'u a wata riwayar ta Imam Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min shay'in yudha'u fil mizan athqala min husnul khuluq babu abin da yake nauyi a ma'aunin mutum ranar lahira kamar dabi'a mai kyau wa inna sahiba husnul khuluqi annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutumin da ke da kyakkyawar dabi'a la yablugu bihi darajatan sa'imi wal qa'imi yana iya kaiwa darajar wanda ke yawan azumi da wanda ke yawan sallar dare ko mutumin da bai sallar dare bai azumin nafila amma kuma ranar alkiyama ma'aunin shi zai yi nauyi fiye da nauyin kai da kake sallah da dare ko kake azumi idan kai baka da hali mai kyau kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa sahabbai cewa wani dan aljanna ne sai Abdullahi dan Amr dan As sai tafi gidan wannan mutumin yaje zanta mishi wani labari ya nemi alfarma a wurin wannan mutumin cewa yana so yayi ɗan kwanaki a gidan mutum shi da barasa yana so ya san wani irin aiki mutumin nan yake domin dai ba a ganin shi a gaba gaba wurin jihadi ba a ganin shi a gaba gaba a makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin gamagarin mutane ne magmur amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi ya ce wa na fadan aljanna ne to sai abin ya ba ibnu Abdullahi dan Amr dan As mamaki shi kuma yana cikin ustazai masu kokari masu sallah alaramma ne ga sallar dare ga azumi sai ce bari ya je ga aikin mai wannan bawan Allah yake yi haka ba shi wannan matsayi sai da ya kwana uku a gidan mutum yana bakunta kullun yana bacci da ido daya yana so ya ga wai in dare mai mutumin nan yake sai ga mutumin nan kuma babu abin da yake yi sallar isha a masallaci zai dawo gida ya shafa in shi da wutri rak'a uku yayi addu'a shi ta kwanciya bacci kawai sai ya kwanta bacci ya ci gaba da juye-juyensa yana munsharin sa ba zai farka ba sai an yi as-salatu ya tashi ya sallar shi ta asubahi yayi azkar din sa ya koma baccin safe ma abin ya bashi mamaki wannan ustazu rana ta uku sai ya ce wai kai tsakaninka da Allah iya abin da naga kana yi shi kare kake a ibada yace bunda kawai nake yi kin yace amma to me kai wanda har ya ja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan kalma akan ka sai da mutumin nan ya shiru ya tsaya yace to ni dai ban san wani aiki da nake ba in banda cewa ni dai bana kwana da kowa a raina bana jin haushin wani musulmi ko in ji wata hassada ko wani bakin ciki akan wata baiwa da Allah ya mishi sai na zo kwanciya kawai ina yin zero in mind na ne kawai in kwanta yi bacci na tashi bana tunanin komai kyakkyawar zuciyarsa game da musulmi dan uwansa wannan shi ne abin da ya sama mishi wannan falala sai Abdullahi ya ce mishi to ina ganin wannan shi ne kyakkyawan aikin da kai har Allah ya gani ya karba kuma ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya sanar mana saboda haka al'amarin dabi'a mai kyau al'amari ne babba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yawaita magana akai yana cewa inna ma bu'istu li utammima makarim al-akhlaq aka tambaye Aisha aka ce ya ummul mu'minin ma kana khuluqun nabi sallallahu alaihi wasallama menene dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace kana khuluquhul qur'an dabi'ar sa ita ce aiki da alqur'ani wato duk wani umarni da alqur'ani ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai aikata shi 100%. Duk wani hani da qur'ani ya hane shi zai aikata shi 100%. Kamar da Ibn Qayyim yake cewa har yayi wayi gari ma ya fita daga dabi'ar sa ya koma cikin dabi'ar alqur'ani tare da cewa dama Allah ya halicce shi akan kyawawan dabi'u da kyawawan mu'amala da mutunci da sanin ya kamata amma ya ƙara ninninkawa bayan sauka masa da alqur'ani babu wani umarni da Allah ya yi masa sai da ya aikata wannan umarnin babu wani hani da Allah ya yi masa sai da ya zama ya hanu 100%. Saboda kan kana so kamar da Aisha take cewa in kana so ka san me dabi'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to karanta alqur'ani inda aka ce ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasulu ya ayyuhal ladzina amanu duka wannan magagarin da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata su 100%. Hadda abin da ya masa nauyi kamar qadiyyar Zaid yaran gidan shi da Allah ya ce falamma qada zaidun min hawataran zawwajnaka yana jin nauyin wannan magana har Allah yake ce mishi wa takshan nasa kana jin tsoron mutane saboda kunya ta dabi'a da yake da ita akwai kunya a ce yaran gidanka ko yanzu ne yaranka a kasuwa ko a office matar da kai ka biya kuɗi ya aure ta kai kai hidimar aurenta kuma ka ce an ce ya sake ta kuma kai zaka aure kaga akwai nauyi a dabi'ar dan adam to amma hukuncin Allah ne kuma shi Allah baya jin kunyar gaskiya wallahu la yastahi min alhaq saboda haka aka aikata din yadda Allah ya ce ai haka aka aikata da Annabi sallallahu alaihi wasallama a dabi'ance yana jin nauyin dama Allah zai mishi zai daga mai kafa akan wannan hukunci amma haka ya aikata kaga saboda haka ya zama da cikakkiyar dabi'a mafi cika shi yasa ma'aunin sa alkiyama yafi na kowa cika sisa daraja ta gurin Allah ta fita kowa saboda ya cika duk aikin da Allah ya sa shi salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula to dan haka al-imam Abu Dawud sai ya ƙara ruwaito wani hadisi daga Abu Umamata radiyallahu anhu Abu Umama yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana za'imun bi baitin fi ramadil janna liman taraka al-miraa wa in kana muhiqqan Nabi sallallahu alaihi wasallam yace na lamunce ma wanda di ya daina musu koda yana da gaskiya to na lamunce masa cewa za a bashi gida da an shiga aljanna raba da shine da an shiga shine na farko wa ana za'imun bi baitin fi wasatil janna liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yace sannan kuma na lamunce ma wanda ya daina yin ƙarya ko da kuwa a cikin wasa ko raha ko ba'a ko da sunan irin abin da yake ne yanzu a ce ana yin mai sunan shi ma prank jazakallahu khairan prank a ce da sunan prank ko mutum ya faɗi wata ƙarya ko ya shirya wani zance mara asali to ko da wannan kabari don Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya lamunce maka Allah zai baka gida fi wasatil janna tsakiya aljanna sannan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana za'imun bi baitin fi a'al aljanna liman hasuna khuluqa wanda kuma ya kyauta dabi'ar sa yace to shi kuma ina mishi alwai alƙawarin cewa gidansa a can sama aljanna ne kaga aljanna tana da mataki uku kenan ta wannan fuska akwai mataki na ƙasa shine ga wanda ya daina jayayya koda yana da gaskiya akwai mataki tsakatsaki shine ga wanda ya daina ƙarya koda ta wasa akwai mataki na can sama shine ga wanda ya tattara kyawawan halaye su ma waɗannan guda biyun suna cikin kyawawan halaye amma wanda ya tattara gaba ɗaya shi za a ba wancan matsayi to abin da nake so na kai gare shi wato wanda shine nake ganin kamar maudu'in mu na wannan zance wannan da muke yi duka kamar muqaddima maudu'in mu na wannan zance shine wata magana da al-imamu ibn rajab al-hanbali ya faɗa Al-tafin shi mai albarka da ake ce mashi Jami'ul Ulumi wal Hikam Ibn Rajab wani mashahurin malami ne cikin malaman musulunci da ya rayu a ƙarni na 8 zaka iya cewa jika ne ga Ibn Taymiyyah a ilimi don malaman sa sune su Ibn Qayyim daliban Ibn Taymiyyah Allah ya gafarta musu gaba daya Allah ya yi alƙalamin shi albarka da littattafai masu fa'ida ƙwarai to daga cikin littattafan yayi sharhin 40 haditha ya ƙara hadisai 10 ya maida su 50 sai ya musu sharhi wani 40 hadisa da muka sani na yan islamiyya na al-imam an-nawawi littafi ne mai albarka ƙwarai da gaske saboda ya tara manya-manyan hadisai masu ƙananan lafuza amma masu faɗin ma'ana to a ciki akwai wasu hadisai da suka zo da ibnu rajab yake cewa an samo magana daga ibnu abi zaid al-qayrawani wannan malamin nan mai littafin risala wanda yake cewa malikul saghir Allah ya gafarta mishi wannan risala ta fiqhul malikiyya da ake karantawa wannan malami yana cikin malamai da suka yi rubutu suka yi magana akan hadisan, sai Ibnu Rajab ya dauko magana inda yake cewa jima'u adabil khairi wa azimmatihi tatafarra'u min arba'ati ahadith, yace tattaruwan ladubba da halaye nagari da kundin alkhairi na dabi'ar musulmi sun dogara ne akan wasu hadisai guda hudu. Hadisi na farko shine kauli Nabi sallallahu alaihi wasallama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, duk wanda yayi imani da Allah kuma yayi imani da cewa da gaske ne akwai tashin alkiyama, falyakul khairan, duk sanda zai faɗi magana ya faɗi alkhairi, aw liyasmut ko kuma yayi shiru karye magana in dai babu alkhairi a cikin ta. Wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim kuma yana cikin littafi na 40 hadisa ko. Wa qawluhu, hadisi na biyu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, yana daga cikin kyan musuluncin mutum shine ya daina shiga abin da ba ruwansa. Wannan shi ma hadisi ne wanda al-Imamu Tirmidhi da Ibnu Majah suka ruwaito shi, Ash-Shaykhul Albani Malam Muhammad Nasiruddin ya inganta shi, inda yake akwai malamai da suke da maganganu akan ingancin sa, amma ba nan ne mahallin wannan maganganu ba. Hadisi na uku shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Bukhari ya kadaita da ruwaito shi, wanda wani mutum ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya rasulullahi ausini, ya manzon Allah ka ja mini kunni ka mun fada, sai annabi ya ce la taghdab, kar kai fushi, la taghdab, kar kai fushi. To wannan gajeren hadisin nan la taghdab, malam Ibn Abi Zaid yace shine hadisi na uku cikin tiraku kusurwa guda hudu na hadisan da suka tattara ginshikan dabi'ar musulmi, dabi'a ta gari. Na ƙarshe na hudu shine faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, ko kuma lafazin la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, ɗayanku imaninsa bai cika sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa. Waɗannan hadisan guda hudu su ne rukunnan kyawawan ɗabi'u a gun musulmi. Idan ka yi aiki da su hudun nan, to za ka tattara duk wani abu da ake bukata na kyakkyawar ɗabi'a wanda zai cika maka ma'auninka daga ƙarshe ka samu ka tsira nan lahira. Saboda duk gwagwarmaya da ake a duniyar nan jama'a shine fa dan a tsira ne ranar lahira. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin dogon hadithin Mu'azu dan Jabal radiyallahu anhu, wanda Mu'azu kamar yake cikin Bukhari yana zuwa ya sallar isha tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai kuma ya koma anguwarsu can ma kuma shine liman, ana jiran sai ya zo ya bada sallah. To idan ya je, babban mahaddaci ne Alar Rahma, yana cikin manyan mahaddata a cikin sahabbai, sai yakan tsawaita karatu fiye da abinda aka saba gani a gamagarin limanci. Mutane ba su jin daɗin wannan sallar da yake, amma ba yadda suka iya da shi. To sai aka samu wani matashi ranan, shi kuma sai ya tawaye, shi ya dawo daga kiwo ya zo da dabbobinsa ya gaji, yana Allah Allah ayi sallah ya tafi gida ya huta. Sai kuma aka yi rashin sa'a, wannan limami Alar Rahma ya zo kawai ya ballo bakara ya yi tayi. Saboda wancan mutum da ya gaji ya ga gaskiya, saboda Allah ba zai iya ci gaba da bin sallar nan ba, saboda haka sai ya koma gefe ya karasa sallar shi a takaice, ya kora raƙuman shi ya tafi gida. Aka gama sallah sai aka kawo ƙarin shigun liman, wasu gan shi suka ce to wane fa munafiki, in ba munafirci ba ta yaya za a yi ana sallah ana katon alƙur'ani ka fita ka tafi gida. Suka sannafa shi cikin munafikai. Ta gari na wayewa, sai suka kai ƙarin shigun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sun kai ƙarin shi suna tuhuma shi da munafurci, shi kuma ya kawo ƙarin liman, yana tuhumar liman shi kuma da tsananta musa a sallah. Saboda haka sai aka gama hukumar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ta bakin wannan matashi, ya kuma ji ta bakin su ma ƴan kwamiti da suka kawo ƙara. Nan take annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci Mu'azu, ya mai tankiya, ya mai faɗa, yace mishi kana so ne ka zama fitina a cikin musulmi ya kai Mu'adh, a fattanun anta ya Mu'adh, yace ina kake ga sabbi ga walfajiri ga halata ka hadisul gashiya ga wadduha duk ba su yi shekaba sai ka je ka tsokano musu bakara yace daga yau in za ka yi sallah da mutane ka takaita musu a cikin su akwai tsoho akwai mai larura akwai mace akwai yaro akwai mara lafiya akwai mai bukata idan ka je za ka yi kai dai cikin dare a matsayin ka na alarama ko za ka yi kai kadai ka rasa sallah sai kai ta yi iya sarrafa in ka ga dama duk warau kai sauka wannan ma Musa san wannan karatun ko to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wannan wannan matashi to kai kuma da ka koma gefe a kai tunda na koma gefe kawai nayi sallah ta ne na roki Allah nace kawai Allah ya gafarta mu ya sana aljanna kai sana auta sai ya ce fa inni la uhsinu dandanatak wala dandanata mu'adhin yace saboda ni ban iya gunagunin da kuke ba ya manzo Allah wato yawan addu'a da kake da yawan tahiya yawan zikiri yawan sujuda yace ni ban iya wannan ba ban iya irin na mu'azu ba haka abinda nayi kawai kenan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya murmushi yace ala hadha nudandin ai mu din ma duk abinda kaga muna yi da kace yayi yawa din duka akan wannan muke kai kawo akan neman shiga aljanna da neman tsira daga wuta duk abinda mutum yake a duniyar nan babu abin da yake mishi muhimmanci wannan domin ya shiga aljanna sai ya samu tsira za a kira shi a ce ya ayyuhan nafsul mutmainna irji ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati udkhulu abwaab jahannam khalid udkhulu abwaab assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadda malaiku ba su kira wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadda malaiku su shigo ta kowace kofa suna muku lale maraba marhaban amince tabbata a gare ku shikenan ku mutum ya manta duk wani bala'i da duk wani rikici da wata damuwa ta Najeriyan nan sai ya manta ta annabi ya ce in aka dauki dan aljanna za a nemi wanda yafi kowa shan wahala a duniya cikin aljanna sai a je sai a tsoma shi a cikin aljanna tsomawa daya sai a fito da shi sai a ce mishi ya ka ji ce na ji dadin da ban taba ji ba ka tuna wata wahala da ka sha a duniya za Allah ya ce mutumin zai rantsa da Allah ya ce ma marrabiya sharrun qattu yace wallahi bai taba tuna wani bala'i da ya ji ba a duniya kaga babu wanda ya kai dacewar ya dage wajen neman aljanna kamar wanda yake rayuwa irin wannan yanayin da muke rayuwa ko mutum zai bi babu in bai samu duniya ko bai samu lahira ba saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya bayyana cewa dan aljanna in ya shiga zai ji ya manta duk wata wahalar duniya da yake sha yace musu kuma mu ma akan wannan muke ta kai kawo dan mu samu aljanna saboda haka nake ganin yana da muhimmanci a mu kalli waɗannan hadisai kallo na natsuwa dan mu ga me muke nufi da kasancewar su rukunai na shiga cikin dabi'a ta gani hadisi na farko fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah kuma yayi imani da ranar lahira nabi yace falyakul khairan ya faɗi magana mai kyau auli yasmut in kuma ba zai iya faɗan magana mai kyau ba to ya shu mu duba yadda annabi ya sa sharadin sharadin imani da Allah ka yadda Allah ne ubangijinka mahaliccinka shi kake bautawa ma yana jinka yana ganinka ya sa mala'iku su rubuta duk abin da kake faɗa da wanda kake aikatawa kuma zaka mutu ka koma gare shi kuma zai maka hisabi zai maka sakamako na ayyukanka imani da Allah da imani da ranar lahira muhimman abubuwa ne a cikin aqidar musulmi babu wanda zai zama wato musulmi kuma ya tsira ba tare da yana da wannan imanin ba to ne da gaske ne wannan imanin naka ya cika nabi ya ce to din zaka faɗi magana ka faɗi alkhairi ko kuma kai shu menene alkhairi ka faɗi gaskiya ka faɗi ta inda ya dace san da ya dace ka faɗi abinda wato zai zama amfani gare ka da wanda yake sauraron ka wato duk sanda ka faɗi magana ana so ka tsaya ka kalle ta shin maganar na alkhairi ce to sai ka faɗi ba alkhairi bace sai ka fasa to wannan shine turke na farko a cikin ɗabi'a ta gari wanda malamai suka mishi take da siyanatul lisan kiyaye harshe domin shi kuma harshe din nan kamar yadda muka ji tun farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi girman abin da zai kai mutane aljanna shine tsoron Allah da dabi'a ta gari ko kuma annabi ya ce mafi girman abin da zai kai mutane wuta babu kamar abin da harshen sai ya kira musu da ya ce mu'azu kuffa alayka hadha ka kiyayi wannan da kake ganin sa mu'azu ya ce awa nahnu mu'akhaduna shin za a kama mu bima na takallam abinda muke faɗa maganar da muke ta yi dinnan wai dama ana kiddige ta da bai ci mushu faqilatka ummuka ya mu'az kai ko ka bani mamaki mu'az kai baka san cewa babu abinda zai kifa mutane akan fusakunsu a cikin wuta kamar abinda harsunan suka girba ba saboda idan kana so ka tsira sai ka kiyaye harshenka daga duk kalmar da za ta fita Allah ya ce ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wata kalma da za ta fita daga bakin mutum sai ya zama akwai mala'ika da ke kiyaye ta yana nan yana rubuce da ita sirana alkiyama sai hadha ma ladayhi atid ga abinda aka ce na kawo alqiya fi jahannama kullu kaffarin hadid Allah gafarta mana saboda haka abinda ake so idan mutum zai magana ya tsaya ya lissafa ɗayan abu uku ne ko dai abinda ya bayyana ƙarar cewa magana ce ta alkhairi magana ce wadda ba ta cikin saban Allah ba ta cikin barna to sai ka faɗi ko kuma abinda ya bayyana ƙarar cewa magana ce ta sharri kamar ƙarya kamar ƙage kamar cin naman mutane kamar annamimanci kamar haɗa husuma kamar zagi ko ashariya ko la'anta ko duk wani abu da gaskin abin Allah wadare wannan abin da ake so shine ka kame bakin ka ka fara na uku ko kuma ya zama ta rikice ma shubha kenan rabunta alheri rabunta sharri to yan anan me kaida fa manittaka shubhat faqad abra alidinihi wa irdihi ita ma sai ka kame baki ba sai ka fara ba ta yi koda maganar mai kyau ce ko kuma gaskiya ce ba ƙarya bace amma za ta iya haifar da wata husuma za ta iya jawo rigima ko yanke zumunta ko bata tsakanin wasu masu ƙaunar juna ko za ta kashe aure ko za ta jawo wani tashin hankali ko za ta fita a wurin da za ta zama shubha ko barna ko damuwa ga wasu to wannan ma duka sai ka kame bakinka daga ambatanta kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara cikin hadisin Tirmidhi da ama yuribuka ila ma la yuribuka kabar abin da ke maka damuwa zuwa ga abin da baya shi da damuwa a zuciyarka asasin wannan ka'ida ta farko ta saunin lisan shine fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku da kuka yi imani ku tsoron Allah kun fadi magana wacce take miƙaƙƙiya wacce take akan hanya idan kun yi haka yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gyara muku ayyukanku kuma ya gafarta muku zunubanku kamar yadda Allah yake faɗa a cikin suratu al-ahzab kenan ko kullun ana karanta ta a cikin hurbatul haja ta a rukuni na biyu daga cikin rukunan shine al-bu'du anil fudul nisanta daga shiga zancen da ba ruwanka shine ke cikin hadisin min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni duk wani abu da babu ruwanka to ka fita daga sha'anin shi al-fudul ban san me za a ce mishi da Hausa ba shine wato zangayi ko zakewa ko shiga sharba sharu shishigi yawa abinda bai shafe ka ba ka je ka shiga yanzu a zamanin nan babu abinda mutane suke gani kamar nakiya mai zaki kamar wannan musamman ta hanyar amfani da social media abinda mutum bai san kanshi ba bai san ya ake ciki ba da sunan bin trending ko da sunan comment ko da sunan content creation shi ma yana so ya samu kuɗi zai ta shiga abin da bai sani ba ya taɓa kanshi zunubi wanda yake unnecessary zunubi zai iya wadatuwa daga wannan zunubi ba sai ya ɗauke shi kuma bai asara komai ba mutane da dama suna kutsawa cikin mutuncin wasu bayin Allah cikin magana da ba su san kanta ba su yi ƙage su yi sharri su yi ƙarya kuma suna ɗauka wai shikenan sun ruwa ta sha da waɗanda suke wannan abin da kadai ɗan jarida ne su kadai suke da wannan matsala amma yanzu kusan kowa ma ɗan jarida ne hasali ma yanzu ɗan jarida ba su da aiki duk mutanen gari sun kwace musu aiki ba yaɗa labarai bane aikin su kafin su yaɗa kowa ma ya ji babu editing babu tacewa babu zuwa press babu komai kawai ro danye daga inda yake faruwa wani abu larawa suke ce ma albathul mubashir ko wato live coverage irin wanda ake daga filin yaki din to haka mutane da suke wannan ta'asar to mafi yawan mutane da suke shiga cikin abinda babu ruwansu babu abinda suke illa zubawa ladan su cutar kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim yake cewa kun san waye fallasashe sabai suka ce mun muna ganin fallasashe shine wanda bai da ko kwandala ko bai da abin da zai kama ya sai ran yana da bukata Annabi ya ce ba shine fallasashe ba fallasashe shine mutumin da zai rayu a duniyan nan ya salla ya azumi ya tauhidi ya biyayya iyaye ya sadaka ya kyauta ya duk ayyukan alkhairin da ake ya tara lada mai yawa amma kuma qad zalama hadha wa shatama hadha wa akala mala hadha amma kuma ya zalunci wani ya ci mutuncin wani ya yi wani kage ya cutar da wance ya yi wani kazafi ya tara zinubai kuma da yawa kamar yadda ya tara lada ranar alkiyama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yau akhudhu min hasanati wa yu'ta hadha sai a dauki ladan shi a bawa ne sake dauki ladan shi a bawa ne kafin an kara ladan shi ya kare saura zinubi a sake lafta mai zinuban wasu sai an biya su haƙoƙinsu hatta waɗanda suke ƴan wuta in kai ɗan aljanna ne ba fa za a bakka tafi aljanna su tafi wuta ban akwai haƙƙin su a hannunka sai an cire musu har wanda ya tafi wuta sai an cire mai haƙƙinka haƙƙin shi dake kanka hatta dabbobi kamar da manzo Allah sai sai mai bayyana cewa za a tsaye da mutane ala arsatil janna a bakin kofar aljanna za a yi musu waqifuhum innahum mas'ulun sai an tambayi kowa a wajen fitar da haƙƙin mutane dake kansa saboda haka fallasashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine wanda zai zo ranar alkiyama da wannan tarin aikin lada amma kuma da tarin amanoni da damuwa tsakanin shi da bayin Allah Allah madaukakin sarki na iya yafe masa abinda ya ci na haƙƙin ubangijinsa amma haƙoƙin bayin Allah Allah ba zai yafe ba kuma su ma bayin ba za su yafe ba za su karɓa koda a wurin mazowa jini ne kuma kusanta saboda darajar lada a wannan rana saboda haka kafin a gama hisabi wannan bawa zai wayi gari bayi da komai sai tarin zunubansa da kuma laftin zunuban mutanen da ya cutar an kara masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga nan kuma sai a kai shi wuta nabi ya ce wannan shine fallasashe wato kamar koda a nan duniya ne a ce mutum ya wayi gari da safe yana da arziki miliyoyin kudade amma kafin yamma an gama kwasan dukiyarsa din nan an biya waɗanda ya cuta har dukiyar ta ƙare kuma an wuce da shi gidan yara an kulle shi har yanzu ana bin shi bashi ko a nan duniya ne ya fallasa to ana cigiyar wani mai wata mota ABC 334 TP ya zo ya janye ta daga inda ya ajiye kamar ta tara hanya Allahu musta'an wannan hadisin abin da yake nunawa kenan cewa mutum zai iya fallasa idan yana magana shiga abin da ba ruwan shi shine shishigi da shiga sharaba shanu an ce a cikin hadisin mutum ya bar abin da babu ruwansa to amma ko ta fassara da mutane suke ma wannan hadisin ta son zuciya ya kamata mai sharaba zuwa gare ta shine har abin da ya kamata mutum ya magana kamar yin tankiya ko wa'azi ko amru bil ma'ruf wa nahy al munkar sai wani ya ce ai shi ba ruwan shi ai min sun isa mar ita ku malai ani a ba haka yake shi abinda yake malai ani shine shiga cikin rayuwar mutane tambaya wai wani hali wane yake ciki yi kwanan nan naga baya fita ko an kore shi a aiki ne wani fa sun bata da matan shi ko na ji labarin an ce tayi yaji fa kaga yadda shagon wane ya kare kuwa anya da lafiya kuwa sai ai kamfani zai da bashi kaya to wannan shine malaya anika babu ruwanka da wannan zaka je ka shiga ne ko dan ka dibo kanka zunubi ka cutar da kanka kuma idan magana ta koma kunnansa ka cutar da shi sannan ko da bata koma kunnansa ba malaiku sun rubuta to wannan shine rukuni na biyu dake gyara halin mutum shine mene fita sha'anin abinda babu ruwanka ina fata muna ganewa. Rukuni na uku shine adabul insiyak ma'a infialun nafs, karka biye ma ranka, karka biye ma zuciyarka. Shine na hadisi, hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tagdab, la tagdab. Wannan hadisin ka kuma ba ga Ibn Rajab ya mushi sharhi mai tsawo. Annabi sallallahu alaihi wasallam ana ta cewa yi min nasiha, yi min wasiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada kai fushi, domin shi fushi wato ɗaya ne daga cikin waswasi na shaitan da yake ma ɗan adam, ya tunzura shi. Idan kuma ya tunzura shi, duk abin da zai aikata zai wayi gari ne. Kamar Larabawa suke cewa al-ghadabu awwaluhu jununun wa akhiruhu nadmun. Haka Larabawa suke faɗa a azancinsu, cewa shi fushi farkonsa hauka ne, wani nau'i ne na hauka, ƙarshensa kuma nadama ne. Da haka za ga idan mutum ya fushi, hata magana bai iya magana da muryar shi wanda ya saba, sai ya yi shouting, sai ya ɗaga murya. Me ke sa ya ɗaga murya? Saboda ya fita daga reasoning ɗinsa, ƙwaƙwalwarsa yanzu ba ta lissafi daidai. Ko kamar yadda malaman psychology suke cewa akwai wani psychological distance, akwai nisa tsakanin shi da mutane a tunaninsa. Saboda haka zai ga cewa ba za su gane da gaske yake magana ba sai ya yi ihu ɗin. Shin za ka ga yadda mutum ya fushi yake ihu? Kuma nan da nan wato system ɗin jikinsa yakan canza, gudanar jininsa a zuciyarsa zuwa gaɓoɓi za su hauhawa. Wani ma yana iya kamuwa da wata damuwa daidai lokacin, kamar hawan jini, kamar wani attack na wani cuta yana da ita. Duk wannan kaga cutar da kanka ne kafin ka cutar da wanda kake mu'amala da shi. Sannan kuma ƙarshen shi nadama ne. Ba a taɓa samun wanda ya fushi ba, indai mai hankali ne ya zartar da wani hukunci, face idan ya dawo cikin hayyacinsa sai ya yi nadama wannan hukuncin, sai ya ji cewa abin da ya yi bai kyauta ba, sai ya ji kunyar abin da ya yi, sai ya ga kuma cewa ya yi asarar mutuncinsa, ko ya yi asarar wani abu da ya mallaka, ko wani abu da yake ganin darajarsa. A kunnan ya fushi, sai ya ɗauki yaro ma ya jifa da shi, ko ya fasa TV, ko ya jima wani rauni. Shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Dawud, Ahmad ma ya rawaito shi, yake cewa idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Idan ɗayan ku ya fushi, in yana tsaye ne, to ya samu ya zauna. Fa in dhahaba anhu al-ghadabu, idan yaji ya huce, to alhamdulillah, wa illa in bai huce ba falyatja, ya samu ya kishingida. Malamai suka ce ma'anar wannan shine dan kai aikata wani aiki, dan kaga wanda yake kwance da wuya ya iya wani abin da zai zo yana nadamarsa, ya fi kusa da abin da zai ji nadama in yana zaune, kamar yadda ya fi kusa da shi yana tsaye. Kaga yana tsaye zai iya takawa ɗaya biyu ko ya kai mari ko ya kai naushi, amma yana zaune kaga wataƙila ba zai kai haka ba, ko bal sai kuma yana kwance. Sannan a wani hadisin kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, wanda shi ma Bukhari ya fitar da shi a cikin Abul Muhrir, Annabi yake cewa idza ghadiba ahadukum falyasput, idan ɗayan ku yayi fushi to ya shiru kai ya magana. Kaga an hana magana, an kuma hana aiki, shine aka ce ka samu wuri ka zauna kar kai wani aiki, ko kuma daga zaunan ma ka kwanta kuma aka ce kar kai magana. Saboda haka in ka bi wannan dokar, ba za ka zo daga baya kana neman fatawa cewa la algabata malam, ni ne na fushi kuma na faɗi kalma wa matata ta ce kaza, kuma saki ne kalma, yanzu kuma ya ce to kuma wallahi fushi na yi. Ai, ana samun irin wannan da yawa ku? Ina Malam Abdurrahman su ne alƙalai, ya kuke hukunci da wannan ne? Ana samu kuma sakin ya saku ko? Idan mutum ya je ya fushi, ya je ya saki matan shi, ni da aka tambaye da cewa nake a to da ma'a zuwa lafiya, ai ba a saki ai. Da ma shi saki ai sai an samu fitina aikin shi ko? Saboda haka ai da gaske ne kayi saki, in baka amince saki bane sai ce ku tafi gun su Malam Abdurrahman su ne alƙalai. Wannan yafi ƙarfin mai fatawa, sai dai alƙali. Galibin mutane da suke yin irin wannan sukan dawo su yi nadama. Galibin su da wuya ka ga mutum in dai dama mai hankali ne, yayi fushi, yanke wani hukunci, to sai ya dawo daga baya yana nadama. Wataƙila kuma ya fuskanci wata jarabawa a ciki. Saboda haka abinda ake so dama kar ka yi magana ballantana ka faɗa abinda zai zama ɓatanci. Balantana a wannan zamanin kana magana ma baka san bane, baka sani ba wani ma na rikodin ɗinka. wannan nan wani munafikin yana rukuda. Allah ya kyauta. Saboda kawai na abuwa guda biyu an hana yin su lokacin da mutum ya fushi. Magana ko yin wani aiki da za ka yi nadama. Saboda haka an yi mana misali da fushi ne don ya wakilci sauran ɗabi'u, wato ya zama kai mutum ne mai iya controlling din emotions ɗinka, particularly fushi. Saboda fushi yana taimakawa wajen yin kurakurai da yawa. Shi ya sa yana daga cikin abin da shedan ya fi so a cikin ɗabi'un da zai ziga mutane, shi ne ya sa su yi fushi har su yi sakin aure. Ya bawa cikin hadisin Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa kullum idan gari ya waye, shedan yana raba ma shedanu ma'aikatansa ayyukan da za su yi masa na batar da mutane. Idan suka dawo suka kawo rahoto daga baya, yakan jinjina ma wanda a cikin rahotonsa ya ba da labarin cewa ya shiga gidan ma'aurata wani da wance, ya sa musu wasuwasi, ya fusata su har sun yi cacar baki, sun yi fada, kuma har aure ya rabu. Wannan shedan yana farin ciki da irin wannan mummunan aiki. Allah ka tsare mu. Abu na hudu daga cikin turakun da muka ambata, waɗanda su ne turakun da suke baiwa mutum kyakkyawar ɗabi'a, rukunnan ɗabi'a mai kyau, shine salamatu sadr. Ya zama kirjinka lafiyayye ne, zuciyarka lafiyayya ce. Kamar da muka ambaci labarin wancan mutumi abokin Abdullahi dan Amr dan As. Wannan shine abin da mu samu a cikin hadisin la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wannan hadisi ne wanda yana cikin Bukhari da Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ɗayan ku baya zama mai imani har sai ya zama yana so wa ɗan uwansa musulmi abin da yake so wa kansa na alkhairi. Yadda yake son ya zauna lafiya da iyalansa, haka yake wa saura fata. Duk abin da yake nema na alkhairi a rayuwarsa ko sana'arsa ko aikinsa na gwamnati ko a cikin iyalansa ko a cikin kasuwancinsa, to baya jin baƙin ciki ko damuwa in ya ga wani musulmi ya samu. A cikin wannan, wato wajibi ne ya zama zuciyarsa ta wofanta daga munanan ɗabi'un da ke lalata zuciya, irin hassada da ƙeta da mugunta da rashin kirki wanda ɗan adam yake fama da shi a kodayaushe. Kai zama mutum ne mai hassada wanda yake ƙyamar ya ga wani ya samu alkhairi. Kai zama mutum ne mai gilli wanda yake da mummunan fata ga ƴan uwanshi musulmi. Kai zama mutum ne wanda yake mai mummunan zato da munanawa musulmi zato. Shi yasa har addu'a aka koya mana mu dinga yi kullum cikin faɗin Allah wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Allah kar ka sanya gillu, wato mummunan tunani game da muminai a cikin zuciyarmu. Ya zama mutum ɗan uwanka ne musulmi amma ka kafa mai ƙahon zuƙa, ka tsane shi, kana baƙin cikin ka ji ya samu wani alkhairi. Shi mahasadi, kamar da malamai suke cewa, yana jayayya ne da hukuncin Allah. Wato yana ganin wani da Allah ya bashi abu kaza, to Allah bai kyauta ba, Allah bai iya ba, ba haka ya kamata Allah yi ba. Wannan shine mafhumul muwafaqa na aikin mai hasada. Allah yana raba rahamar shi, kamar da yake cewa ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fi hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin yattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'u. Da mutanen Makka suke wa Nabi sallallahu alaihi wasallam hasada cewa dan me Allah zai bashi annabta, da su da Yahudawan Madina duk sun shiga cikin wannan mummunar aiki. Shine Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmata rabbik, to wai su za su raba rahama ubangijinka, rahama anan wato annabta. Allah ya ce alhalin mu muka rarraba musu rayuwarsu ta duniya, muka yi wasu iyayen gida, wasu yaran gida, wasu attajirai, wasu talakawa, wasu shuwagabanni, wasu mabiya, wasu masu ƙarfi, wasu marasa shi. Allah ya ce saboda wasu su riƙi wasu a matsayin wato abin da za su dinga musu aiki. Allah ya wasu masu wadata don su buƙaci zuwa ga direba, su buƙaci zuwa ga lebura, su buƙaci zuwa ga mai wanke-wanke da mai wanki da sauransu. Yadda suke da buƙata zuwa ga wannan talakawan, haka talakawan suke da buƙata zuwa gare su. Allah ya ce rahmar Ubangijinka tafi alkhairi fiye da abinda mutane suke tattarawa. So wannan abinda Allah ya bayar, kai kuma sai ka ji a zuciyarka ba ka so, Allah ya ba wani. Wani ko labari ya ji an ce wani ya yi kasuwanci ya ci riba sai ya ji baƙin ciki, wani ya gama makaranta ya samu first class sai ya ji baƙin ciki, wani ya ƙara aure, wani ya sai gida sai ya ji baƙin ciki. Abinda yake so ya ji an ce ai wani kidnappers sun kama shi, ai wani an kwace mishi wayayo a kasuwa, ai wani ya yi wata kwangila amma an ƙi biyansa, sai ya dinga jin daɗi a ransa. To wannan yana daga cikin mutane mafiya munin zuciya a cikin musulmi. Allah ka tsare mu. Saboda haka mai ƙoƙari ya zama zuciyarmu ta zama wankakkiya daga waɗannan munanan abubuwa. Waɗannan abubuwa idan ka kalle su sai ka ga cewa kamar yadda malamai suka ambata su ne abinda ke gyara zuciyar mutum ya zama mutumin kirki. Shi yasa a cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Bukhari da Muslim, manzo Allah yake cewa ala inna fil jasadi mudgha, lallai a cikin jikin ɗan adam akwai wata tsoka, idza salahat saluhal jasadu kulluhu, in ta gyaru shikenan komai ya gyaru, wa idza fasadat, idan ku ta lalace, fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalb, nabi yace zuciya in ta yi kyau to komai ya yi kyau, in zuciya ta lalace to komai ya lalace. ‘Yan uwa musulmi, waɗannan abubuwan guda huɗu su ne rukunnan kyakkyawar ɗabi’a. Rukuni na farko kamar yadda muka ji shi ne wato mutum ya kasance wanda yake kiyaye harshensa, saboda harshe zai halaka mutum bai kiyaye shi ba. Rukuni na biyu mutum ya kasance wanda yake iya wato yake iya managing fushinsa. Na uku kenan kai. Rukuni na biyu mutum ya zama cewa wanda yake gujewa shiga abin da ba ruwansa. Rukuni na uku shine mutum ya iya managing fushi, wato control akan fushinsa da hayayyakowarsa. Rukuni na hudu shine ya zama mai tsarkin zuciya wajen mu'amalarsa da mutane. Idan mutum ya samu wannan zai ga cewa insha Allah ya samu kyakkyawar ɗabi'a da ta kai shi ga aljanna. To abin da ake so da musulmi idan ya ji an yi irin wannan wa'azi, kar ka fara tunanin wani third party ka ce wannan ko da wani ake, a'a kai da kanka tukunna ka ƙaru. Kar ka fara cika wannan alajuwa ne kenan, su ne suke da irin wannan mugun halin. Kar ka tuna wani cousin ɗinka ko wani makwabcinka ko wani sirikinka ko wanda ya kasa ka a nema wuri, kar ka tuna kowa. Fara tuna kanka. Abu Huraira radiyallahu anhu, ranar da ya zo musulunta ya zo ya tarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi yakin Khaibar, suka zo a cikin taron jama'a za su musulunta, sai suka tarar wani limami yana sallar asubahi, sai ya karanta wailul lil mutaffifin alladhina idaktalu ala nasi yastawfun, zuwa ƙarshen ta. Abu Huraira yace ina ji, sai da ce da wani aiki. Ya tuna wani attajiri a garin su wanda ya shahara wajen tauye mudu. To ba a so ka fara tuno wannan din, ko mun gane, tare da cewa wani lokaci we cannot help it, amma dai yi kokari ya zama kai za ka ci ribar karatun, kai za ka yi wa kanka gyara. Gyara na farko shine ka san cewa hali na gari Allah ne yake bayarwa, ko to ka roki Allah ya baka. Amma kuma bayan ka roki Allah ya baka, sai ka tashi kuma ka yi gwagwarmayar samu, kamar yadda aka haɗa da hali na gari da arziki, aka ce duka Allah ke bayarwa ko, amma idan kake addu'a Allah ya baka arziki kuma kake tashi ka nema, wato sai ka haɗa aikin da kuma neman dace a wurin Ubangijinka. Idan Allah ya so ka da kyakkyawan makoma sai ya haɗa maka, sai baka damar wama tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin, liman sha'a minkum yastaqim wama tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin, wanda ya so a cikin ku ya daidaita, kuma wanda ya daidaita sai Allah ya bashi daidaituwar. Kaga Allah ya bamu damar mu tsaya akan hali ko tafarki mai kyau, amma ba za mu iya yi da ƙashin kanmu ba sai Allah ya bamu gamu da katar. Saboda haka mu yawaita addu'a wajen neman Ubangiji ya sa mu dace da halaye na gari, sannan kuma mu tashi haikan wajen yaƙan munanan halayen da ke tsakankaninmu don mu tsira a wurin Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki. ina ganin ba tare da dogon zance ba dan har ya kai dogon baya ko wannan ya ishe mu matashiya ko ya ishe mu abin tuntunawa wanda za mu yi daukan shi a matsayin nasiha da naiwa ni kaina da kuma ku duke saurare na da fatan abin da na faɗa wanda zama daidai ubangiji Allah ya ba mu ladan shi ni da ku gaba daya yadda muka tare din nan ubangiji Allah ya tara mu a cikin cetan sa da rahamar sa Allah ya sanya mu cikin waɗanda suke sauraron magana su mafi kyau Allah kuma ya sanya mu cikin waɗanda mala'iku za su lullube su da fukafukan su dinga musu salati kuma da annabi yace waɗanda suka zauna wajen sauraron nasiha ko wajen sauraron ayoyin alqur'ani na kowa fatan alkhairi na kuma kowa godiya tun daga kan shugabanni da sauran ma'abuta a wannan guri da waɗanda suka kula da wannan ainihin wato tattaunawa da ma'aikatan jarida da social media na kowa godiya wa sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi